أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الطاهر الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, barkanmu da haɗuwa a wannan yammaci mai albarka wadda insha Allah za mu ɗora cikin karatun tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wannan shine zamanmu na 21 cikin karatun wannan littafi mai albarka, zama na 22 kai cikin karatun wannan littafi mai albarka. Kuma insha Allah, kamar yadda muka faɗa a cikin wancan zama da muka yi na 21, a ciki an kawo bayanin abubuwan da suka faru na yakin Badar, to sannan kuma da abubuwan da suka biyo baya da irin manya-manyan kafirai da aka kashe a wannan yakin, irin su Abul Bakhtari bin Hisham, irin su Abu Jahal bin Hisham, irin su Abul As ibn Hisham bin al-Mughira, irin su Umayyah bin Khalaf da sauran dai manya-manyan kafirai waɗanda su ne tushen matsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan a zaman shi na garin Makka. To a wannan yakin na Badar a nan duka aka kashe su, kuma dalilin da yasa wato yakin Badar yake da muhimmanci sosai a tarihin Musulunci, saboda shi ne yaki na farko wanda daga kan shi addinin Musulunci ya fara cire tuta a duniya, wato addinin Musulunci ya fara samun izza, ya fara samun izza. Kafirai suka daina yiwa addinin Musulunci wani gani-gani, wato ya zama razani ya shiga cikin zukatansu. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas sun yi kokari, irin kokarin da ba a taba ganin irinsa kafin shi ba, saboda kamar yadda bayani ya gabata, duka su 313 amma suka tari mutum 1000, waɗanda a cikin dubun nan kowanne da shirin yaƙi ya fito. Su kuma mutum 313 nan ba da shirin yaƙi suka fito ba, mafiya yawansu ma ba takobi, ba gariyo, ba mashi a hannunsu. Mafiya yawansu a cikin su 313 ɗin nan masu makami a hannunsu ba su kai mutum 100 ba, amma a haka da yake nasara dai ta Allah ce, shi ke ba da ita ga wanda ya so, kamar yadda ya zo a cikin farko-farkon suratu Al-Imran, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah yana ba da nasararsa, yana ƙarfafar wanda ya so da taimakonsa. Inna fi zalika la'ibratan li ulil absar, a cikin wannan akwai abin lura ga ma'abota basirori, ma'abota hankula. Tunda dama a farkon ayar Allah ya ce qarqanalkum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'il ayn. Allah madaukakin sarki ya ce hakika akwai abin lura gare ku cikin jama'un nan guda biyu. Wannan jama'a ta farko sun fito ne don yin yaƙi, domin ɗaukar kalmar Allah. Wannan jama'a ta biyu su kuma jama'a ce ta kafirci, waɗanda suka fito su kuma don kare bautar gumaka. Amma sai ya zamto wato su wa'incan kafiran, sai Allah ya sanya wani kwarjini na musulmai a idanunsu, sai ya zama suna kallon musulman kamar sun ninka haka a yawa, kamar sun ninka ainihin yawansu a yawa. Sannan sai su kuma muminan, saboda Allah ya ƙara tabbatar da abin, ya ƙarfafa zukatansu, sai ya ƙasƙanta yawan kafiran a idanunsu. To Allah madaukakin sarki ne daga ƙarshe ya tabbatar da nasara ga muminai. To akwai abubuwa da yawa da suka faru waɗanda idan an kalla za a ga irin yadda za a fahimci irin yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke wajen ƙarfin imani da kuma aje komai su riƙe imani, sukan aje kowace irin dangantaka su riƙe wannan ta musulunci, ta fi musu kowace irin dangantaka. A baya dai mun ga yadda wato Umairu bin al-Humam wanda yazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan da dabino a cikin aljihun sa yana ci sai yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu shin tsakanina da aljanna kawai in shiga cikin yakin nan ne waɗannan kafiran nan su kashe ni shikenan aljanna zan samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kwarai kuwa yace aiko in dai haka ne in tsaya ma sai na gaba cin dabino nan ai bata lokaci ne sai ya zubar da dabinon ya dauki takobin sa ya shiga cikin fagen daga ya kashe wasu shi ma daga ƙarshe suka shahadantar da shi radiyallahu anhu
amin
sannan ga Abu bin al-Harith ibn Afra wanda shi ma a wannan lokacin yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi menene sakamakon ko kuma wannan abu ne Allah madaukakin sarki yake murna da shi ga bawansa a irin wannan ranar yace abinda Allah ke murna daga bawansa shine bawa ya shiga filin daga ba tare da wata garkuwa ba ba tare da wani sulki ba da makaminsa ya yaƙa shi ma a yaƙe shi da haka har a shahadantar da shi shikenan sai ya cire ainihin rigar yaƙi da ke jikinsa wato sulki ya shiga yaƙin haka daga shi sai takobinsa ba kwalkwali a kan shi ba rigar yaƙi a jikinsa a haka ya shiga kuma a hakan ya samu ya kashe wasu daga cikin kafirin shi ma suka shahadantar da shi ita wannan mata da ake kiranta Afra'u a wannan ranar ta rasa ƴaƴanta guda biyu duka sun yi shahada da Aufu da kuma Mu'awizu su biyun nan a ranar suka yi shahada daga wannan duka yana nuna mana ƙarfin ƙuduri ƙarfin aƙida na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ga wasu misalai kamar guda bakwai ko takwas daga irin abubuwan da suka faru Ibn Ishaqa ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar ya ga sahabbansa yake cewa inni qad araftu anna rijalan min bani hashim wa ghayrihim qad akhraju karhan yace hakika ne na sani cewa akwai wasu mazaje daga cikin banu hashim waɗanda sun fito ne wajen wannan yakin a bisa tilas ba wai so suke su yaƙe mu ba la hajata lahum bi qitalina ba su da buƙatar su yaƙe mu fa man laqiya ahadan min bani hashim fala yaqtuluhu idan wani daga cikin ku ya haɗu da wani mutum daga cikin banu hashim to kada ya kashe shi wa man laqiya abul bakhtari bin hisham fala yaqtuluhu wanda duk ya haɗu da abul bakhtari bin hisham kada ya kashe shi saboda abul bakhtari yana daga cikin mabiya saukin ra'ayi daga cikin kafirin shi bai taɓa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hasali ma lokacin da kafirin suka rubuta wata wasiƙa din nan wanda ba wasiƙa ba kai wata takarda ta yarjejeniya akan cewa sun daina hulɗa da banu hashim da banu al-muttalib gaba ɗaya an daina harka da su an daina duk wata hulɗa da su to shi abubakar yana daga cikin mutum biyar waɗanda suka haɗa baki suka yi yadda suka yi har aka warware wannan alƙawarin aka ciro takardar a wadar da ita ma duk garata cinye kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tun kafin a duba sannan ya ce wa mallakiyal Abbas ibn Abdul Muttalib fala yaqtuluhu wanda ma ya duk ya haɗu da Al-Abbas dan Abdul Muttalib kada ya kashe shi fa yana wai inna ma akhraja mustakrahan domin cewa shi ya fito ne dan tilas ta shi aka yi ya fito Abbas dan Abdul Muttalib baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai wani sahabi a gefe ana kiran shi Abu Huzaifa bin Utba babansa Utbatu yana daga cikin farkon kafiran ma da aka kashe dan gidan Utbatu dan Rabi'atu ne shi Abu Huzaifa to da yayin da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya ce ana qatulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natruku al-abbasa yace yanzu shin mu kashe iyayenmu mu kashe ƴaƴanmu mu kashe ƴan uwanmu na jini mu kashe danginmu amma mu kyale al-abbas wallahi la in laqituhu la alhamannahu aw la aljamannahu yace wallahi idan na haɗu da shi to sai na yi masa rauni mai girma sai na yi masa linzami da takobi wato sai na sa takobi na tsaga bakinsa bisaifi da takobi fabalaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faɗa sai ya isa kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li umar ibn al-khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa umar ibn al-khattab ya aba habsin
ayi barabu wajhu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sayfi yace ya kai abu hams yanzu shin a da shi fuskar baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi yanzu wannan yayi daidai sai na umar yace ya rasulullahi yaleni inje in yanke mar kai da takobi domin hakika wannan wanda ya faɗa wannan maganan fa wallahi la adna faqa hakika ya riga ya fita daga musulunci munafirci ya shige shi to Abu Huzaifa shi da ya faɗa wannan maganar yace wannan kalmar da na faɗa nayi da damarta mummunar kalmar nan da na faɗa akan bukkan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a kyale shi ni kuma nace sai na kashe shi nayi da damar wannan kalmar abun yana ta damuna a raina shekara da shekaru ban gushe ba abun yana damuna a raina ina tsoron kada wannan kalmar da na faɗa ta janyo min cikawa da cikawa babu imani sai nake ta roƙon Allah Allah ya sa in shahada a wajen yaki nake ta roƙon Allah Allah ya sa in shahada wato zata kankare min wannan zunubin da na dauka yace ana nan kuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya zamanin khalifancin sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu
amin
to an samu wasu mutane waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci mutanen Muslimatul Kazzab an yaƙe su a wani yaƙi da ake kiran shi Ghazwatul Yamama a wannan Ghazwatul Yamama din shi wannan Abu Huzaifa bin Utba anan yayi shahada domin lokacin da yaƙi yayi zafi to shikenan sayyidina Khalid bin Walid sai jere mahaddatan Al-Qur'ani idan to su ne a gaba sune a gaban sahu a lokacin nan shi Abu Huzaifa da shi da bararran bawansa mai suna Salimu dukkanin su mahaddatan Al-Qur'ani kowannen su da takobi a hannunsa saboda haka a lokacin sai suka tsaya kusa da kusa kowanne da takobinsa suka ci gaba da yaƙi suka ce a nan za mu yaƙi da muka rayu tare to Allah ya sa mu shahada tare to a nan kuwa suka tsaya suna yaƙi suna yaƙar kafirai suka kashe na kashe su ma daga ƙarshe aka shahadantar da su a nan gun a wannan ranar mahaddatan Al-Qur'ani wajen mutum 70 ne waɗanda suka yi shahada a ran da shi wannan Abu Huzaifa ya yi shahada a Ghazwatul Yamama hakika Musailama ya yi ɓarna ya cuci kanshi daga ƙarshe dai aka samu wahashi ya jefe shi da mashin da ya kashe sayyidina Hamza da shi ya jefe Musailamatul Kazzab ya kashe Musailama daga nan yaƙi ne ƙari saboda shi wahashi bayan ya shahadantar da sayyidina Hamza daga baya shi ma ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa a baya ya hana a kashe Abul Bakr ibn Hisham ne saboda ya kasance wato a cikin duka kafirin Qurayshawa shine wanda ya fi karancin cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake zaman Makka ya kasance bai taɓa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba hasali ma yakan hana a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai taɓa jin wani labari mummuna ko wani labarin wata cutarwa daga Abul Bakr ibn Hisham ba shi yasa yace a ranar Badr in hadu shi ma kar a kashe shi to ana nan Abul Bakr duk da haka dai duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bai so a kashe shi ba amma an kashe shi dalilin kuwa abin da ya faru shine akwai wani sahabi da ake kiran shi Al-Mujazzar bin Ziyad Al-Balawi ya hadu da shi a filin daga tare da shi akwai wani abokin su shi Abul Bakr din suna yaki tare sai Mujazzar ya ce mishi ya kai Abul Bakr hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu kashe ka ya ce kada mu kashe ka sai Abul Bakr ya ce da ni da abokina Al-Mujazzar ya ce mishi a'a wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mu kyale abokinka ba dan haka ko ba za mu kyale shi ba Abul Bakr sai ya ce to in kuwa haka ne to sai dai mu mutu tare ni da abokin nawa to shikenan sai suka fada wa shi Al-Mujazzar radiyallahu anhu sai Allah ya taimake shi akan su ya kashe su duk su biyun to kaga wannan kenan Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu da shi da Umayyah bin Khalaf sun kasance abokanan juna ne a zamanin suna zaune a garin Makka ba sa rabuwa tun zamanin jahiliya kafin ma zuwa musulunci bayan musulunci ya zo sai na Abdurrahman bin Auf ya musulunta shi kuma Umayyah bin Khalaf yana daga cikin manyan makiyan musulunci ma eh to saboda haka a ranar Badr sai ga Abdurrahman bin Auf ga kuma Umayyah bin Khalaf sun hadu da juna a filin yaki Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya ga Umayyah tare da ɗansa mai suna Ali bin Umayyah ya riƙe hannunsa dan haka Abdurrahman shi kuma a lokacin nan ya ciwo ganimar wasu sulkuna na yaki haka rigunan yaki na kafirai da suka jajjefar yayin da wato suka ranta ma a guji daga filin yaki sun jajjefar da rigunan su na yaki masu nauyi Abdurrahman bin Auf ya debo su a matsayin ganima sai kuma ya hadu da Umayyah bin Khalaf da suka hadu yayin da ya ganshi sai ya ce mishi shin me zai hana ka rike ni a matsayin bursunan yaki kai ka sani ai na fi waɗannan rigunan yakin da ka rike a hannunka na fi su alkhairi gare ka yace ban taɓa ganin rana irin wannan ba shin ku ba ku da buƙatar nono ne domin duk wanda ya kama ni a matsayin bursunan yakin sa zan fanshi kaina da raƙuma saboda yana da raƙuma masu yawa zan fanshi kaina da raƙuma waɗanda mutum zai tatsa ya samu nono mai yawa shikin Abdurrahman bin Auf sai ya jefar da waɗannan sulkunan da ke hannunsa ya riƙi Umayyah bin Khalaf da kuma ɗansa Ali bin Umayyah yana cikin tafiya tare da su ci Umayyah bin Khalaf yake cewa daga cikin mazajen ku na musulmai wane ne wanda a ƙirjinsa ya sa gashin jimina sai ce masa ai wannan shine Hamza dan Abdul Muttalib Umayyah da ya ji wannan sai ya ce zakal ladhi fa'ala bina al-afa'il wannan shine wanda ya aikata mana ayyuka ma'ana wannan shine wanda ya dagargaza mu ya bata mana shirinmu sai na Abdurrahman bin Auf ya ce wallahi ina ci gaba da tafiya tare da su can sai Bilal ya hango shi dama shi Umayyah bin Khalaf ainihin sa shine ubangidan Bilal a Makka shine wanda yayi ta dukan Bilal yayi ta farfasa masa jiki ya rika shimfidar da Bilal akan rairayi mai zafi sannan ya sa yara su kinkimo katon dutse a dora mara a kirjinsa wai sai ya faɗi kalmar kafirci sai ya koma cikin kafirci ya daure shi kwana da kwanaki ba ci ba sha Bilal yana cikin wannan yanayin ba abinda yake faɗa sai ahad ya ce Allah shi kadai ne ana nan har wata ran sai na Abubakar ya zo wucewa sai ya gan shi ya ce Umayyah nawa zaka sayar min da wannan bawa Umayyah ya zabga kuɗi masu yawa sai na Abubakar ya ciro kuɗin ya biya sannan ya intar da Bilal daga nan Bilal ya sami yanci to a ranar Badar ga Umayyah an karɓo shi an kamo shi a matsayin bursunan yaƙi can kuma sai ga Bilal ya hango shi Bilal na ganin sa sun ido biyu sai ya ce ra'asul kufri Umayyah bin Khalaf shugaban kafirci kenan fa wannan Umayyah bin Khalaf ne shugaban kafirci la najautu in naja yau ko ni ko shi inda ni na tsira to shi ko ba zai tsira ba in ko shi ya tsira da rai a nan gun to sai dai in na mutu Bilal ya faɗi wannan Abdurrahman bin Auf sai ya ce ya kai Bilal wannan fa daurarre na ne bursuna na ne kar ka taba shi Bilal sai ya sake maimaita ya ce la najautu in naja yau ko ni ko shi in har ya tsira to ni ko ba zan tsira ba ma'ana in kaga ya bar nan gun da rai sai dai in na mutu Abdurrahman bin Auf yace sai na ce wa Bilal atasma'u ibn as-sauda baka ji ne kai ya kai dan bakar mace ya ga sayyidina Bilal wannan sayyidina Bilal sai sake maimaitawa la najautu in naja in har ya tsira to sai dai in ni ba zan tsira ba sannan sayyidina Bilal ya daga murya bi ala sautihi ya daga murya da mafi daukakar murya sai yake cewa ya ansarallahi ra'asul kufri Umayyah bin Khalaf ya ku mataimakan Allah yana kiran mutanen Madina kenan sahabban Madina ya ku mataimakan Allah da manzansa ku taho ga shugaban kafirai Umayyah dan Khalaf la najautu in naja yau ko ni ko shi shikenan sai suka kewaye mu inji Abdurrahman bin Auf suka kewaye mu har sai da ya zama mun rasa yadda zamu yi ba masa karfin ki sun zo sun kewaye mu duk da ina tattarewa sai naga karshe dai nima ana nema a rutsa haddin naga wani ya zaro takobi ya daki dan gidan Umayyah bin Khalaf din Ali din yana dukan yana saran shi da takobin nan Ali ya fadi kasa Umayyah yana ganin wannan sai ya razana yayi wani irin ihu da kururuwa wata tunda nake a rayuwata ban taba jin irin wannan ihun ba inji Abdurrahman bin Auf sai nace wa Umayyah to Umayyah sai dai kai ta kanka fa tunda kaga abin da ya faru la najaa bika amma ina da tamma ba za ka tsira ba yau fa wallahi ma abuni anta shay'an wallahi ba zan iya amfana da kai komai ba a yau sai na Abdurrahman bin Auf sai sahabban Madina tare da Bilal suka kewaye Umayyah ibn Khalaf suna tsaran shi da takobi har sai da ya zama babu sauran motsi tare da shi babu sauran numfashi ya mutu amma wannan kalmar da shi Abdurrahman bin Auf ya ga sirna Bilal ya bana sauda ya kai dan bakar mace da ya ga da kalmar ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yau Abdurrahman bin Auf fara Abdurrahman bin Auf ya rasa inda zai sa kanshi ya zo wajen sayyidina Bilal ya ce dan Allah ya yafe mishi Bilal ya ce ba komai na yafe maka karshe dai Abdurrahman bin Auf kwantawa ya kasa ya ce wallahi sai Bilal ya taka fuskar shi da kafarsa sannan zai tashi in ko bai taka fuskar shi da kafar shi ba ya ce wallahi ba zai tashi ba yanzu kuma in sun yi rantsuwa fa ba sa kariya to haka sai da sayyidina Bilal zai taka fuskar shi ina ga ko fuskar shi ne ko kirjinsa ya taka saboda nadamar wai wannan kalmar da ya faɗa din ya ce masa dan bakar mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya san wariyar launin fata duk duniya tunda duniya take ba taɓa samun wanda ya raga da wariyar launin fata irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace la fadla li arabiyyin ala ajmin wala ajmin ala arabi yace babu wani fifiko na farar fata ko na balarabi akan wanda ba balarabi ba haka nan wanda ba balarabi ba bai da wani fifiko akan balarabi illa bi taqwa Allah sai da tsoron Allah a ƙarshen hadisin ko wace a wata ruwayar ma yace babu fifikon da wani ja yewa baki wani ja bai fi wani baki daraja a gun Allah ba babu wani wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah wannan ko Allah shi kadai ya san wanda ya fi tsoron shi sayyidina Abdurrahman bin Auf idan ya tuno da wannan rana yakan ce yarhamullahu bilalan zahabat adra'i wa faj'ani bi asiri yace Allah ya ji kan bilalu Allah ya rahamshe shi yace bilalu ya raba ni da sirkina kuma ya raba ni da daurarina haka ne ya zo a cikin zadul ma'ad na al-imam ibnu qayyim al-jawziyya a cikin juz'i na biyu shafi na 89 yana cewa sayyidina Abdurrahman bin Auf a wannan ranar ya ga Umayyah sauka daga kan dokinka sai Umayyah ya sauka daga kan doki ya jeho kansa a jikin Abdurrahman bin Auf to sabai sun fara kai mishi tsara sai da tsaran ma ya samu kafar shi Abdurrahman bin Auf to dole shi ma ya matsa daga gun don tsira da ransa shi kansa Abdurrahman bin Auf sannan a wannan ranar sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ya kashe kawunsa al-As bin Hisham bin al-Mughira sayyidina Umar shi ya kashe shi alhali kuma kanin mahaifiyarsa ne sunan mahaifiyarsa na Umar Khantamatu bintu Hisham bin al-Mughira sannan a wannan ranar sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yana dubawa a cikin jama'ar kafirai sai ya ga ɗansa Abdurrahman da ya gan shi sai ya kira shi da farko ma ce mashi aina mali ya khabith ya kai kazami ina dukiyata da na banku a maka tana ina sai Abdurrahman din ya sabi wata waka yake cewa a cikin waƙar yake cewa ba abin da ya sauri daga cikin dukiyarka sai buhun sai kuma wannan takwabin wanda da shi za a kashe duk wani mabarnaci wanda ya riga ya bata mai furfura wai yana nufin kamar da wannan takwabin da ke hannunsa zai kashe duk wani mai furfura yana nufin zai kashe baban nasu kenan sai na Abubakar radiyallahu anhu ya dauki takwabi yayi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa dawo kyale shi kawai mati ina bihayatika ya Abu Bakar yace ka je da mu dadi da rayuwarka ya kai Abu Bakar kaga wannan misali na biyar kenan misali na shida na irin karfin imani da sabai suka nuna yayin da su wa'annan kafirai suka yadda an cinye su da yaki suka fara daga hannu sun yi saranda ana kama su a matsayin bursunan yaki waɗanda kuma suka ƙi yin saranda ana karkashe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin rumfa tare da Sa'ad bin Mu'az radiyallahu anhu yana tsaye akan shi yana gadinsa ya zaro takwabinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli fuskar Sa'ad bin Mu'az sai ga alamar fushi da kuma kin abin da yake faruwa alamar abin da yake faruwa dinnan baya jin dadin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wallahi kamar kai ya Sa'adu kana kin abin da sahabbai suke yi kama bursunonin yaki dinnan da suke yi kana kin haka sai Sa'ad ya ce ajal wallahi ya rasulullah ya ce wallahi haka ne ya ma'aikin Allah raina bai so ba ni ba haka nake so ba wannan shine farkon yakin mu da su ya ma'aikin Allah wannan shine farkon yakin da zamu yi da ma'abota shirka me zai hana kawai mu karkashe su ai kawai mu ta kashe su ya ma'aikin Allah har sai addinin Allah ya zama yayi karfi sannan in so daga nan ma fara rikar bursunonin yaki amma a wannan yakin ni ban so a ce wani daga cikin su koda mutum daya mun bar shi da rai ba duk wanda takwabin mu ya kai gare shi kawai a kashe shi kaga wannan ma alama ce ta irin karfin imanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam misali na bakwai shine ana cikin yaki akwai wani wato wani babban sahabi sayyidina Ukashatu bin Mihsan Al-Asadi radiyallahu anhu a wannan ranar ana cikin yaki dan tsabar yaki sai da takwabin sa ya karye yazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi takwabina ya karye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani tankar dabino a kusa sai ya dauka ya bashi yace ga wannan je ka yaki da shi da ya karbo wannan tankar dabinon yana girgizawa sai tankar dabinon ne ya juye ya zama takwabi fariqal irin takwabin takwabi wato irin na farin karfi mai kaifi kuma kamar reza sannan kuma gashi mai tsawo sosai sai ba Ukashatu da wannan takwabin ya shiga ya ci gaba da yaki har dai aka kare yaki Allah ya bada budi ga al'ummar musulmai kuma ya ci gaba da yaki da shi duk wani yaki da za a je yakan je da wannan takwabin har daga ƙarshe dai har ƙarshen rayuwarsa duk yakokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je to shi ma ya je har dai a ranar yakin ƴan radda da aka yi a zamanin halifancin sayyidina Abubakar to anan ne yayi shahada sunan takwabin al-aun wato taimako daga Allah kaga wannan ma yana daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tankar dabino yaya ga ya bashi yana girgizawa sai tankar dabino ta juye ta zama takwabi takwabi kuma irin wanda babu irinsa a lokacin bayan wannan bayan an ƙari yaki wato misali na takwas kuma shine bayan an ƙari yaki baki daya sirna Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu al-Abdari yana cikin tafiya a filin yakin sai ya ga dan uwan shi Abu Aziz bin Umair dan uwan shi ne uwa ɗaya ba daya sai ya ga wani daga cikin sabon Madina ya kama shi a matsayin bursunan yaki yana kokarin daure mar hannu Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu da ya zo wuce sai ya ce wannan al'ansari din mutumin Madina ka tsananta mar daure shi sosai mahaifiyar shi tana da dukiya hakika za ta fanshe shi daga gare ka dole za ta bada kuɗi mai yawa ta fanshe shi Abu Aziz dan uwan Mus'ab bin Umair yana jin wannan kalmar daga bakin Mus'ab sai ya ce a hali wa sa'atuka bi yanzu wannan ita ce wasiyar da zaka yi a aikata a kaina abin da zaka faɗa kenan Mus'ab sai ya ce to ai wannan wanda yake daure kan ni shine dan uwana ba kai ba tunda kai kafiri ne to ya wannan kaga misali na takwas kenan misali na tara na karfin imanin sahabbai a wannan ranar shine lokacin da aka janyo ana janyowa gawarwakin kafiri ana jefawa a rijiyoyin Badar can sai ga Utbatu bin Rabi'a la'anatullahi alayhi an janyo shi za a jefa shi a rijiya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli fuskar ɗansa Abu Huzaifa wanda ɗazun ka bada labarin shi dama shi mumini ne Abu Huzaifa Hind bint Utba ita ce matar Abu Sufyan ita ce mahaifiyar sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan to shi kuma wannan Abu Huzaifa kanin ita Hind din ne to sai ga an janyo gawar mahaifinsa za a jefa a cikin rijiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle shi ya ga alamar fuskar shi ta canza sai ce ya Abu Huzaifa la allaka qad dakhala fi sha'ni abika shay'un yace akai Abu Huzaifa shin la allaka ko wani abu ya shiga cikin ranka ne game da sha'anin mahaifinka sai Abu Huzaifa yace la wallahi ya rasulullahi babu komai a raina ma shakaktu fi abi wala masra'ihi yace wallahi bana kokonto cikin mahaifina ko cewa bai cancanta a kashe shi ba bana kokonto cikin wannan ya cancanta a kashe shi ko bana kokonto ko bakin ciki game da kashe shi da aka yi a wajen yaki walakinani kuntu bari cewa dai ni na kasance a aikin nan abi ra'ayan wa hilmun wa fadlan, na san mahaifina mutum ne mai hankali, mutum ne mai hakuri, ko mutum ne mai falla, wato mutum ne madaukaki. Kuntu arju an yahdiyahu zalika ila al-islam, na kasance ina fatan wannan hankalin nasa da hakurinsa da na sani ko zai ja shi ishiye da shi zuwa ga addinin musulunci. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. إيشي يا عندنا جاء أبن لي ساميش نشوا شيني ما فرقوا فرقوا ولا عكسي أرانا البدر كم نكلو أبن لي متى أكل نكافرشي باين كم أبن لي كي قديي غريش نكوزي مسلمتا توانني إسني أنا بقينسك غشيا متو أشين كافرشي. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan sai ya mishi addu'a ta alkhairi. To kaga wannan kadan kenan daga cikin irin karfin imanin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna. To amma wai wani saboda tsabar rashin imani da rashin adalci an samu wai wadanda suke zagin sayyidina Umar radiyallahu anhu wai bai kashi ko kafiri ko ɗaya ba, bai taba kashi kafiri ko ɗaya ba a wajen yaki. To ko to ajema misali ajema in bai kashe din ba, misali in ma haka ne misali at-taslimul jadali ajema bai kashe din ba, amma ai dai ya halarci wajen yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iya wannan bai ishe shi falala ba cewa ya karbi musulunci ne tun musulunci yana da zafin sa ba yanzu da yayi sanyi ba, tun imani yana da tsada tun a sannan ya karbi musulunci ƙarya ma suke sayyidina Umar radiyallahu anhu azab ba yanzu na makaranta cewa shi ya kashe kawun sa ma a ranar Badar ba. Yan Shi'a ne da sauran mulhidai sune masu irin wannan miyagun kalaman karyewar yaki mai zafi da abun kunya marar misali ya faru ga mushrikai. Yakin su ya kare an ci su da yaki, sannan kuma budi mabayyani ya faru ga bangaren musulmai. Daga bangaren musulmai waɗanda suka samu nasarar yin shahada a wannan yakin mutum 14 ne, mutum 6 daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan Makka wato al-Muhajirun, mutum 8 kuma daga cikin al-Ansar mutanen Madina, mutum 14 ne suka yi shahada a ranar Badar. A cikin su 313 nan to mutum 14 ne kawai suka yi shahada, 299 sun dawo gida da ransu. Su kuma wa'incan kafirai fa bari mu ji me ya same su. Bangaren kafirai hasara marar misali ta same su bayan rashin dukiyoyinsu da suka yi, mutum 70 daga cikin manya-manyan su duk an kashe su. Waɗannan dukkansu kowanne zaka tare shugaba ne, wane sai ka ji shugaban kabila ne ko shugaban wani yanki na cikin kafira, wane sai ka ji shine babba a wani bangaren nasu na kafirci da bautar gumaka. Sai irin waɗannan sun sai da aka kashe mutum 70 daga cikin manyan su, sannan aka kama guda 70 a matsayin bursunan yaki. Kamar yadda malamai suka ce dukkanin su baki ɗayan su daga shugaba ko jagora sai wanda ya zanto wani babba ne wajen bautar gumaka. To bayan yaki ya ƙare, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna tare da sahabbansa a wannan wajen sai da suka ƙara kwana 3 a filin Badar. Sai kalli gawarwakin kafiran a fakkwance sai ya cewa bisal ashiratu kuntum bi nabiyikum, kun kasance ku ne wato mafiya munin dangi ga annabinku. Kazzabtumuni wa sadaqanin nas, kun sai fantar da ni ku ba da gaskiya da ni ba, alhali sauran mutane kuma sai suka ba da gaskiya suka yi imani suka gaskata ni. Wa khazaltumuni wa nasarani nas, kun zame min baya sai kuma mutane waɗanda ba ku ba suka taimake ni. Wa akhrajtumuni wa awanin nas, kun kore ni daga cikin garinmu inda nan ne mahaifata kuma nan ne mahaifarku, kun kore ni kun fidda ni, mutane sun bani mafaka na samu wajen zama. Daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni aka jefa su a rijiyoyin Badar su gawarwakin. Abu Talha radiyallahu anhu ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar ya umarci wato wasu mutum 24 daga cikin gima-giman kafirci na Qurayshawa ya umarci cewa a jefa su a wata rijiya ta musamman a nan a Badar din daban da sauran kafirin. Bayan an jajjefa su a cikin rijiyoyin, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo tsaya akan rijiyar yana magana, yana ambata sunan su, ya kai wani dan wane, ya kai wani dan wane, ya kai wani dan wane, ayasirukum annakum ata'tumullaha wa rasula, shin yanzu zai faranta muku rai a ce dama kun ba Allah da manzansa, buku fara nadama ba har yanzu? Fa inna qarrajna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, ita hakika mu abinda ubangijinmu ya mana alƙawari hakika gashi nan mun ganshi karara mun tabbatar cewa gaskiya ne, to shin kuma abinda ubangijinku ya muku alƙawari na cewa muku imani da shi ba in kun mutu a haka zai saku a wuta, shin kun samu hakan? Sai na Umar radiyallahu anhu zai ce ya rasulullahi ya kake magana da gawarwaki jikin da babu ruhi a cikin su gaba ɗaya ba rai tare da su sun zama gawa amma kana magana da su? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wallahi nafsu muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhu, ina rantsuwa da ubangijin da ya busa min numfashi ko da kuke raye ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba, sai dai kawai ba za su iya mai da jawabi ba ne, ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibun, ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba, sai dai kawai su ba za su iya amsawa ba ne. Su kuwa ɓangaren mushrikai yayin da yaƙi ya karye sai ga an karkashe manya-manyan cikinsu, haka suka rantuma a guje kowa bisa inda ɗan uwansa ya yi ba, wannan ya yi nan wannan ya yi can, haka kowa ya bar gun ba abokin tafiya, haka kowa ya gudu irin gudun tserewa sa dindoniya shi na dukan ƙiyarsa, haka suka watsu suka ga ɓullowa garin Makka, wasu su ɓullo ta gabas, wasu ta yamma, wasu ta kudu, wasu ta arewa, kowa ya doki daji a haka suka dawo gida. Ibn Ishaq ya rawaito cewa farkon wanda ya kai musu labari a garin Makka, labarin yakin abin da ya faru shine wani mutum da ake kiran shi Haythuman bin Abdullahi Al-Khuzai, yana zuwa garin yana haki, sai suka kewaye shi suka ce me ya faru ne, me ka baro daga wajen yaƙi? Yace an kashe Utbatu dan Rabi'atu, an kashe Shaybatu dan Rabi'atu, an kashe Abul Hakam wato Abu Jahl bin Hisham, an kashe shi, an kashe Umayyah bin Khalaf, an kashe wani, an kashe wani, an kashe wani, yana faɗar manya-manyan gimagiman kafircin garin da ya fara lissafa musu manya-manyan cikinsu. To Qurayshawan da ke wajen musamman ma Safwan bin Umayyah Al-Hadi yana zaune a wajen a cikin hijiru Ismail a cikin ɗakin Ka'aba, yake wallahi wannan mutum bai da hankali, bai san ma me yake faɗa ba, wannan mutumin ƙarya yake, bai da hankali, bai san ma abin da yake faɗa ba, in ku kuna ganin kamar yana da hankali ku tambaye shi game da ni. Sai suka ce kana da labarin Safwan bin Umayya? Shi fa saboda shi bai je wajen yakin ba, yana gida, mahaifinsa da aka shi Umayyah bin Khalaf, to sai yace to ku tambaye shi, ku tambaye wannan mai bada labarin ni ina nake, suna faɗa ku, sai yace a ba kai ne wannan a zaune ba a hijira Ismail, ba shi bane wannan, wannan ba Safwan bin Umayya bane, dan suka jaga ne suka tabbatar mutumin nan mai bada labarin nan fa a cikin hayyacin sa yake, ba ƙarya yake ba. Sai yake cewa wallahi qad wallahi ra'aytu abahu wa akhahu hina qutila, yace wallahi na ga sanda aka kashe ubansa da dan uwan shi, na ga sanda duk aka kashe su a filin Badar. Abu Rafi'in bararren bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace na kasance a wannan lokacin ni bawa ne na Abbas dan Abdul Muttalib, to ni ba a je wajen yakin da mu ba domin mu kasance mun musulunta mu ahalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun musulunta, Al-Abbas ya musulunta, matarsa Ummul Fadl ta musulunta, ni ma na musulunta, ni bawan gidansu. Amma Abbas ya fita ne kawai yana boye imaninsa, sauran mutanen gari ba su san cewa ya musulunta ba, dan haka da suka gayyace shi fita wajen yakin Badar sai ya fita. Kaga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi wannan, shi sai ya ce ko da an haɗu da Abbas kar a kashe shi. Abu Lahab a lokacin nan shi bai je yakin Badar ba kamar yadda muka faɗa can ba cewa Abu Lahab bai je wajen yakin Badar ba ya dai tura wani mutum da yake bin sa ba shi da ya ga da ya san ba zai samu dama zuwa ba sai ya duba wani wanda yake bi ba shi yace to wane kana so in yabi maka bashin da nake binka yace eh yace to shikenan kai shirin yaki ka fita in ka je ka yaki wane ya faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indai ka je ka yaki shi to na bar maka kuɗin da nake binka ka ji kafin yayin da yace yayin da labari ya iske Abu Lahab sai gaba ɗaya wato wannan labari ya bakanta mashi ciki ya shiga cikin wani irin yanayi na razana da tsananin bakin ciki fa wallahi inni lajalisun fiha ina zaune a kusa da rijiyar Zamzam ina gyara wasu tsauri haka ina gyaggyara su a hannuna Umar Fadli matar Al-Abbas ubangidana tana zaune kusa da ni labarin nan da ya zo mana ya faranta mana rai mutum da mun riga mun musulunta can sai ga Abu Lahab ya taho da kare yake jan kafafansa saboda tsananin bakin ciki ga san labarin bakin ciki in ya samu mutum sai ga gaba daya jikin mutum ya mutu da kirma yake tafiya yana tafiya yana jan kafafansa har sai da ya zauna kusa da rijiyar Zamzam bayan sa yana kallon bayana yana zaune sai ya ji mutane suna cewa ga Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib a sannan bai musulunta ba kace gashi nan ya zo sai Abu Lahab ya ce mishi saboda a lokacin nan ka san kowa daga cikin kafiran da suka je Badar din daban-daban suka daddawo gida kamar yadda azu na faɗa mutanen Makka suna zaune yace la ga wannan nan ma ya tawo la ga wannan can ga wannan can ma ya tawo to sai aka ce ai ga Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib wan Ubaydah bin al-Haris wanda shi aka fara kashewa bangaren musulmi shine wanda ya fara yin shahada a ranar Badar aka ce gashi ne ya zo to Abu Lahab sai ya kira shi yace zo gare ni hakika zan samu sahihin labari daga gare ka ya zo ya zauna kusa da Abu Lahab mutane suna tsaye a kan shi sai Abu Lahab ya ce masa ya kai ɗan uwana ba ni labari menene ya faru a filin yaƙi ya ce wallahi duk abin da ka ji ɗin nan gaskiya ne yace ai muna haduwa ana fara yaki yace gaba ɗaya da kasan mun miƙa musu wuyoyin mu su sara kawai haka shikenan haka suka ta kashe mu suka ta kashe mu kawai da suka ga dama suna kakkama mu fursunonin yaki da suka ga dama yace wallahi duk da wannan yace amma ban zargi mutanen mu cewa ko sun yi ragwanci ko sun yi wani kasala a filin yaki ba yace wasu irin mutane ne tare da su ba wai iya su bane kadai mun ga wasu mutane farare sol da su akan dawakai masu ruwan to masu kalar ruwan toka mutanen suna tafiya ne tsakanin sama da ƙasa yace wallahi ba wani abin da ke tare su in kai da ka shiga gaban su ma kawai sai da ga jikin ka ya fadi ba kai sun balle ma kai babu abin da ke shiga gaban su mala'iku su gani su kafiran karar da suka ga ganin mala'ikun suna karkashe su su mumine ba sa ganin mala'ikun sai dai kawai in ka yi kan kafuri ka kai masa sara da takobi kafin takobin ka ma ya taba jikin shi sai ga wannan gaba da zaka sara din har ta fadi in hannu zaka sare kafurin kawai kafin takobin ka ya soka jikin shi sai ga hannun ya cire in kai zaka sara kafin takobin ka ya kai wuyan kafurin sai ga harkan ya fadi amma su kafuran karar suke ganin mala'ikun kaji wani iko na Allah Abu Rafi'in yace yayin da ina cikin wannan aiki nawa sai na miƙe tsaye na ce tilka wallahi al-mala'ika yace wallahi mala'iku ka gani mala'iku ko gani yace Abu Lahab la'anatullahi alayhi yana daga kazamin hannunsa yace sai ya kifa min mari mari mai tsanani har sai da ya kada ni saboda ni a lokacin na rarrauna ne ba ni da ƙarfi kawai sai da ya ga na faɗi a ƙasa marin shi ya kare ni sai ya zo kuma ya danne ni yake ta naushi na ya bi ne ya danne ni a ƙasa yake ta naushi na ya tsuguna a kaina yana ta naushi na har sai da Ummul Fadli matar ubangidana ta tashi ta ɗauki wani tsanu wato gwafa ta dake shi da wannan gwafar a bayansa har sai da kansa ya fashi ta ma kamar akan shi da kanshi ya fashi yace masa wato saboda ka ga shi rarrauna ne ubangiran shi baya nan shine zaka dake shi to a sannan ne sai Abu Lahab ya daga ni ya tashi makaskanci ga kuma tsananin bakin ciki yace wallahi daga wannan ranar da aka yi wannan daga ran da aka yi yakin Badar bai kwana bakwai a duniya ba a kwana na bakwai in ya mutu daga wannan ranar saboda tsabar bakin ciki sai kuraje suka fito mishi wasu irin kuraje ne waɗanda su larabawan sun canfa su duk wanda wannan kurajen suka fito mar mutuwa yake wasu kuraje ne da ake kiransu al'adasa suka fito mar kurajen nan suna fito mashi shikenan sai gaba daya da ƴaƴansa da matarsa da kowa sai ya guje shi suka guje shi kai har sai da ya mutu ba wanda ya zo wajen shi bayan ya mutu ma sai da ya kwana uku ba wanda ya zo wajen gawarsa kaga fa mutuwar wuraƙanci gara waɗancan ma da suka mutu a gun yaƙi kafiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an jijjefa su a rijiya amma shi kam Abu Lahab da ya mutu sai da aka yi kwana uku babu wanda ya zo wajen gawarsa sai da suka ga ya fara doyi to sannan shi ne suka tattoshe hancinansu sai suka tona masa rami a kusa da inda ya mutu sannan suka ɗauko sanda shi ba a wanke shi ba aka suka ɗauko sanduna suka tunkuɗa gawar cikin ramin da suka tunkuɗa gawar cikin ramin ba wanda ya zo don binne shi ma daga nesa suka riƙa jefowa dutse suka riƙa jefan gawar tashi da dutse da haka suka rufe shi wannan shine yadda wannan labarin karyewar yaƙi ya iso kunnen mutanen Makka hakika wannan abin ya yi tasiri sosai labarin ya yi tasiri mummunan tasiri a cikinsu saboda tsananin bakin cikin da ya yi yawa sai suka taru suka ce to sun hana kukan mutuwa kada a ji kowa ya yi kuka saboda kuka za su yi to wa za a yi kukan wancan ya mutu wancan ya mutu kowanne gida akwai wanda ya mutu kowanne gida akwai wanda ya mutu kowanne aka kama a matsayin burtunan yaƙi suka ce to sun hana kuka sun hana kukan mutuwa yana daga abin da ya faru akwai wani kafir ana kiran shi Al-Aswad ibn al-Muttalib ƴaƴansa guda uku ne suka fita wajen yakin Badar baki ɗayan su ba wanda ya dawo dukkanin su a can aka kashe su ya kasance yana so yayi kuka saboda wannan rashin ƴaƴan nasu da yayi har guda uku alhali shi a lokacin nan ma makaho ne bai da ido to yana nan wata nan da daddare sai ji wata mata tana kururuwa da haka sai ya tura wani bawan shi yace kai wane je ka gano mana waccan mai kukan ka je ka tambaya shin an halatta yin kukan mutuwan ne shin Qurayshawa sun fara yin kuka ne akan waɗanda aka kashe musu a yaƙin Badar an sun fara ne ma ka zo ka gaya min dan kuka bisa ɗana Abu Hakima ɗaya daga cikin ƴaƴan nasu guda uku da suka mutu wanda ya fi so daga cikin ƴaƴan shine Abu Hakima in an fara kukan mutuwar ka zo ka gaya min dan in yi kuka akan ɗana domin haƙiƙa cikina ya cika da baƙin ciki cikina har ƙugi yake saboda tsabar baƙin ciki yayin da bawan ya je sai ya dawo gare shi ya ce a ai wata mata ce raƙumanta ya ɓata shine take wannan kuka to da ya ji wannan duk da haka sai ya kerere wasu baituka atabki an yudallalaha ba'iru ويمنعها من النوم السهود وبكي إن بكيت على أقيل وبكي حارسا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمع جميعا وما لأبي حكيمة من نديد على قرصاد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا ya rera wasu baitocinsa na bakin ciki bisa ƴaƴan shi da suka mutu su kuwa mutanen garin Madina a nasu ƙarin yayin da Allah maɗaukakin sarki ya yi buɗi bisa al'ummar musulmai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutum biyu don su je su yi wa mutanen garin Madina albishir su gaggauta da zuwa don yi musu albishir ya aika Abdullahi bin Rawaha radiyallahu anhu yace je albishir bisa ahlul aliya wato mutanen saman garin Madina da yake Madina unguwanni ne daban-daban a wannan lokacin sai ya tura shi kuma Zaid bin Harisa bararren bawansa yaje albishir ga ahlus safira wato mutanen can magangarin garin Madina can kasa-kasa kenan Yahudawa da munafikan gari sun kasance duk sun fara yada labarai na munafirci da ƙarya a cikin garin Madina suna ta yada jita-jita na ƙarerayinsu har ma sun kasance suna cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a filin Badar wai an shahadantar da shi yayin da ɗaya daga cikin munafikai ya ga Zaid bin Harisa a haye a kan raƙumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-aswaq sai yake cewa ai ku tun da Zaid ya hawo raƙumar annabi to shikenan ai shi din an shahadantar da shi kenan a filin yaƙi ji shi wannan munafikin ga raƙumar sanan ma na san ta dama ga kuma Zaid nan a kanta bai san ma me yake faɗa ba shi Zaid in ji shi wannan munafikin ai ga Zaid nan bai san ma abin da yake faɗa ba saboda tsoro to amma yayin da wayannan ɗan aike guda biyu suka zo suka kewaye gari da labarin abin da ya faru na gaskiya a wajen yaƙi ya zamto su kansu munafikan sun ji irin ainihin gaskiyar abin da ya faru har labari da ya karfafa sosai suka rasa yadda za su yi suka tabbatar da cewa lallai hakika musulmai sun samu buɗi da fatahi a wannan yaƙin da shikenan sai gaba ɗaya kuma muminai farin ciki da annashuwa da murna ya game zukatansu babu abin da kake ji lungu da saƙo a garin Madina sai kabbara da hailala da tasbihi su kuma munafikai sun yi shiru zazzabi ya kama su zazzabin bakin ciki to gaba daya a mutanen Madina ɗaiɗaikunsu sai suka fito manya-manyan gari suka fito suka kama hanyar tafiya Badar domin taryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su je su yi mishi murna Allahu akbar kai sahabbai shi ya turo dan a musu albishir su kuma suka fito dan su je su yi mishi murna wannan nasarar da aka samu Usamah bin Zaid radiyallahu anhu yace labarin Badar ya iso gare mu ne a daidai lokacin da muka gama rufe yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar sayyidina Usman wato Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman dama shi bai je Badar ba saboda ya tsaya jinyar matarsa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya tsaya ya yi jinyarta da shi da Usamah bin Zaid su tsaya su yi jinyarta da shi yasa ba su je Badar ba to ran da ake kokarin dawowa daga Badar su kuma a ranar a tara su an je an gama binne ta maki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa a baya ya tsaya ne a Badar ya tsaya a Badar tsawon kwana uku a filin yaƙi kafin ya ɗaura sirji a ainihin dawowa gida a lokacin nan an tattara abubuwa na ganima kayan ganima da sauransu to sahabbai radiyallahu anhum sai sabani su shiga tsakankanin su akan wannan kayan ganimar saboda lokacin da kafirai suka tsorata suka fara zubar da kayayyakin suna guduwa to su sahabban wasu sun tsaya suna kashe sauran kafiran wasu kuma sun tsaya suna ɗiban kayan ganimar wasu kuma sun raka kafiran da suka gugudu sun raka su a guje suna ƙara karkashewa suna ƙara kamowa wasu da aka gama waɗannan da suka tara kayan ganiman da hannayensu da suka fara cewa ai namu ne mu muka tattara su kuma waɗannan suna cewa to ba dan mun raka su a guje ba kun isa ku tsaya ku tattara dukiyar ganiman ne shi ne ana cikin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sukar mishi da wahayi yas'alunka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslu zata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin Allah madaukakin sarki yace ya rasulullahi suna tambayar ka game da ganima ka gaya musu ganima ai ta Allah ne da manzonsa ko kuma sahabbai ku ji tsoron Allah ku sulhunta tsakankaninku ku bi Allah da manzonsa idan kun kasance mu'minai daga jin wannan ku shikenan gaba ɗayan su sai kowa kuma ya shiru kowa ya dawo da abin da ya riga ya dauka yake hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an cika wannan kwana uku shikenan kuma sai aka fara shirin tahowa gida ya dauko wannan duk ganiman da kuma waɗanda aka kakkama daga cikin mushriki aka dibo aka tawo yasan ya Abdullahi bin Ka'ab radiyallahu anhu ya tawo da wannan yayin da ya wuce wannan wajen da ake kiran shi Madiq as-Safra annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka a wannan tudun a wannan tudun kasa da ke tsakanin Madiq as-Safra da kuma An-Naziya mun ambaci wajen a lokacin tahowarsa zuwa Badar to yanzu kuma a lokacin komawa gida ne sai ya tsaya a wannan gun anan ya rarraba ganiman aka fada kumusi wato kashi ɗaya cikin biyar na ganimar wannan na Allah da manzansa ne sauran kuma aka rarrabawa duk dakarun da suka je Badar to yayin da ya isa daidai wajen da ake kira As-Safra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni a cikin wa'annan bursunonin yakin a fito da An-Nadhr bin al-Haris mutumin nan wanda lokacin da ya ga mutane suna yawan sauraron wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je koyo tatsuniya idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi a gefe shi kuma sai ya je gefe yana bada labari na tatsuniya yana yi mutane tatsuniya har yana cewa wai ai labaransa sun fi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma mutumin da ya taba daukowa dutse zai rabkawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani amala na kum yayo kansa kamar zai cinye shi sannan ya juya a guje ya taba ma daukar wuka ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan gari zai murki sangilla anan din ma sai ya ga wani zaki ya shiga tsakaninsa da shi ya juya gida a guje shine An-Nadhr bin al-Haris manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a fito da shi da aka fito da shi kuma shine dama madaukin tutar kafirai mushrikan Badar a wannan ranar amin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kashe shi nan take sai na Ali dan Abu Talib ya dauki takobi ya fulle markai ya daga shi mafiya girman adawa da kiyaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shirya kaidi mummunan kaidi ga musulunci da cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai shi wannan An-Nadhr bin al-Haris alqur'ani ma yayi zancen shi wa yawma adu zalimu ala yadihi yaqulu ya ladina takhattu ma rasul sabila ya waylata ladina lam takhuz fulana khalila
cikin qala ladina
Allah da zuki maganar shi a farkon suratul luqman anan ma yayin da aka iso wani da ake kiran shi irqaz dubiyati annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni a kashe Uqbatu bin Abi Mu'ayd Uqbatu bin Abi Mu'ayd ya daga cikin mafiya cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai dama shi makwabcin annabi ne a gida ga gidan shi ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka to yana daga cikin cutarwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya dauko tumburkuman raquma ko mahaifar raquma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada a dakin Ka'aba ya dauko wannan ya dora mar akan wuyansa sai kuma gefe kuma suna ta dariya shine Uqbatu dan Abi Mu'ayd to wannan kadan kenan daga cikin cutarwar da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a fito da shi a kashe shi da aka dauki takobi za a kashe shi sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man li subiyati ya muhammad wa zai kula min da ƴaƴana yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa annar wuta
alhamdulillah
shine Asim bin Sabit al-Ansari radiyallahu anhu ya dauki takobi ya fulle markai wasu malaman tarihi kuma suka ce sai na Ali dan Abi Talib shi ya kashe shi to waɗannan manyan dagutai guda biyu kashe su ya zama wajibi ne in an dubi abin ta fuskar irin cutarwa da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin illar da za su ci gaba da yi wa musulunci idan har aka basu da rai su ba irin a daurarin yaki ko bursunonin yaki waɗanda za a yi sulhu da su bane ko waɗanda ake fatan wani alkhairi daga gare su bayan an sake su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su to insha Allah anan za mu dakata da fatan Allah ya sa wannan abin da muka ji ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mafi girman sakamako wanda yake yi wa annabawa akan al'ummatansu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kara masa yarda Allah ya kara masa kusanci da shi kuma Allah ya ba mu albarkas Allah ya kiyaye mu daga saba wa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع الصلوات أهل محبتك وسلم عليه وعلى آله سلاما يعدل سلامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dan uwa yana tambaya game da tasbihin da ake yi bayan idar da sallah me matsayin sa shin wajibi ne ko farilla ne me matsayin shi wannan tasbihin da ake yi bayan idar da sallah mustahabbi ne sunna ne daga cikin sunnanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi cewa duk wanda idan da sallah ya karanta subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kafa 33 to Allah zai gafarta masa dukkan zunuban shi to kaga wannan kadan kenan daga cikin amfanin sa sai kuma daga cikin abin da ke haddace ko abin da ke kaiwa mutum ga samun shiga aljanna cikin sauki da kuma samun saukin hisabi saboda me saboda yanzu misali zanuban da ka aikata tsakanin magarba da isha'i kai tasbihi Allah ya wanke maka su bayan sallar asuba ka sake yin wani tasbihi Allah ya wanke maka zanubanka wadanda ka aikata tun daga sallar isha'in jiya zuwa yanzu asuba bayan azhar ka sake yin tasbihi Allah ya wanke maka zanubanka da ka dauka tun daga yin sallar asuba zuwa azhar haka nan wannan tasbihin ka na bayan la'asr ya wanke maka zanubanka na tsakanin azhar da la'asr din to kaga dan adam zai zama mumini ko shi zai zama a cikin tsafta daga zanubai to insha Allah za ka ga hisabi sai wa mutum sauki in Allah da saboda dama lodin zanubi shike jinye wa mutum wahala a lahira kuma babban kuskuren da mutane ke yi ma wajen yin tasbihin shine sai ga mutum wai har ya gana ba daidai bane abinda a cikin mizanin ka za a zuba ma a ranar kiyama haka za ka gani